Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Binta Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 18 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Binta da kanun labarai.
Shugaban fannin manufofin harkokin waje na tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗi cewa yana fatan za a cimma yarjejeniya a wannan makon domin kasar Russia ta bude tashoshin jiragen ruwa na Ukraine. Ghana ta sanar da bullar cutar Marburg a karon farko. Marburg wata cuta ce mai saurin kamuwa da shiga jini da saurin yaduwa da alamomi da suka hada da gudawa, zazzabi, tashin zuciya da amai. Mukaddashin shugaban kasar Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ya ayyana dokar tabaci kwana biyu kafin yan majalisar dokokin kasar su gana domin zabar sabon shugaban kasa.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta arewacin Najeriya ta dakatar da wani sarki saboda nadin sarauta ma wani da ake zargin cewa rikakken dan ta'adda ne ya tuba. To sai dai wasu na cewa da farko wasu jami'an gwamnati da ma wasu manya sun goyi bayan abin har ma da cewa idan mun nufi Ghana za a ji cewa yayin da ake kira ga jama'a su taimaka wajen kare kasar daga yan ta'adda, wasu na ganin da yuwar yan ta'adda sun ma shigo kasar. Ko me yasa
basa wato gidan yadi da akai daga garin Abuja, wanda kuma ana tunanin cewa da yawanci daga cikin waɗannan prisonerin sun tunkaro nan hanyar kasar Ghana.
Za a ji rahoto kan kashe madugun yan awaren bangaren Ingilishi da sojojin kasar Kamaru suka yi kamar kowane yammacin ranar Litini. Yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibrin kan gabatar. Za a ji kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga labaran duniya mai karantawa Binta Sulemani Yaro. A yau Litinin, shugaban fannin manufofin harkokin waje na tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗi cewa yana fatan za a cimma yarjejeniya a wannan makon domin kasar Russia ta bude tashoshin jiragen ruwa na Ukraine a Odessa da sauran wurare, ganin yadda rayukan dubban mutane suka dogara kan wannan yarjejeniya yayin da ake fuskantar karancin abinci a kasashe da dama. Da yake magana da manema labarai a Brussels, Borrell ya ce dole ne Russia ta bari a fitar da hatsi daga Ukraine zuwa kasashen waje, in ba haka ba kasashen duniya za su ce Russia na amfani da abinci a matsayin makami ba tare da la'akari da rayuwar jama'a ba. Sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a makon da ya gabata cewa an amince da cimma yarjejeniya tsakanin Russia da Ukraine, Turkiya da kuma Majalisar Dinkin Duniya akan fitar da miliyoyin ton na hatsin Ukraine da ke jibge a rumbuna tun bayan da Russia ta fara mamaya ranar 24 ga watan Fabrairu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan, Binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda gwamnatin jihar Zamfara ta arewa maso yammacin kasar ta dakatar da sarkin yan doton tsafe Alhaji Aliyu Marafa saboda nada wani da ake zargin cewa rikakken dan ta'adda ne kafin tubar shi, wato Ado Alero, a matsayin sarkin Fulani. Sai dai wasu na cewa da farko abin ya samu goyon bayan wasu magabata da jami'an gwamnati kafin daga baya ya zama tabargaza ake ta kokarin nesanta kai. Sani Malumfashi gare ka.
Gwamnan jihar Dr. Dalla Matawallan Muradin ne ya bada wannan umarni na dakatarwar da ta fara aiki nan take, inda ya nisantar da gwamnatin jihar daga wannan nadi da aka yi wa dan ta'adda. Sanarwar da sakataren gwamnatin jihar Kabiru Balaraba Saddauna ya bada ta bayyana cewa gwamna Matawalle ya nada kwamiti mai mutum shida karkashin shugabancin Honorable Yahaya Chado Gora don ya bincike musabbabin da suka sanya sarkin yin wannan nadi. Barista Musa Garba, babban sakatare a ma'aikatar shari'a ta jihar, shi ne sakataren wannan kwamiti. Sanarwar ta kuma bayyana cewa Alhaji Mahe Garba Marafa, hakimin ‘yan Doto, shine yanzu zai ci gaba da tafiyar da harkokin masarautar. Tunda farko kafin a yi naɗin a ranar Asabar, shugaban ƙaramar hukumar Tsafe Aminu Mudi Tsafe ya ba da wasu dalilan da suka sanya naɗin a Lero. Kafin da ya sawun giwa ya taka na rakumi a safiyar jiya, biyu daga cikin al'ummar ‘yan Doto sun bayyana min ra'ayinsu game da naɗin a Lero.
A sunana kuma Jibril Gaba ‘yan Doto, idan garin ‘yan Doton daji ne. Kuma a hakikalin gaskiya wannan sulhu da an kai an kanada mai girma Ado, wanda ko duniya ta fi sani da cewa suna wanda ta fi duniya ta fi sani da suna Ado Alero. Gaskiya wannan ba karamin tunani bane da sarkin garinmu wato mai martaba Ibn Alhaji Aliyu Garba Marafa, Marafa ‘yan Doto, yayi akan sulhu, domin sulhu shine zai samun mana zama lafiya tsakankanin su da manuma da makiyaya. Domin hakan gaskiya tun ma kafin a nada shi mun samu zaman lafiya kwana biyu zuwa kwana uku sati, sabanin can da akwai gonakin da bamu noma ba, yanzu muna nan kan noman.
Biki an yi shi lafiya, kuma mu muna ganin yin wannan biki insha Allahu kama alheri ne gare mu.
Yan bindiga da dama bisa baburansu uku biyu suka halarci wannan bikin naɗin. Sanshi Malfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Gabinta da cigaban labaran duniya.
To Ibrahim, a jamhuriyar Niger, matasan Krista daga majami'un Darika, Anglican da yankin Yamai sun gudanar da taron su na shekara-shekara a ƙarshen mako, inda suka tattauna akan hanyoyin magance matsalolin da ake fuskanta a yau a zamantakewar iyali. Wakilin muryar Amurka Sulaimin Barma da ya halarci taron a birnin Yamai na ɗauke da ƙarin bayani.
Rashin fahimta tsakanin ma'aurata wata muguwar ɗabi'a ce da ke ƙoƙarin samun gindin zama a 'yan shekarun nan a ƙasashe matalauta, lamarin da kai tsaye ke shafar tarbiyya da makomar yara, wanda ka iya zama mafarin gurɓacewar zamantakewar al'umma idan aka tafi a haka. Dalili kenan kungiyar mata Kristocin majami'un Eglise Evangelique de la République du Niger EERN ta karkatar da akalar taronta na shekara-shekara wajen zakulo hanyoyin magance wannan matsala. Madam Abba Amu na daga cikin mambobin kungiyar matan Krista ta ARN.
Idan rayuwar mace ta zama da kyau cikin iyali, to iyali zai zama da kyau, kuma gaba ɗaya al'umma da ƙasa za su amfana da ita. Shi yasa muka keɓe wannan mako domin mata su taru su tattauna inda akwai matsala cikin iyalai, a gane matsala kuma a yi maganin matsalolin. Mun fara tun ran Juma'a da koyaswa matsaloli guda biyar wanda suke hanawa zama arme ya yi daɗi cikin almasiho, kuma domin mu kawo ƙarshen dukkan matsaloli da muke ji suna tasowa daban-daban.
Bayanai sun yi nuni da cewa yanayin lalacewar tarbiyyar yara da ake fuskanta a wannan zamani abu ne da ke da nasaba da miyagun ɗabi'un da iyaye ke aikatawa a gaban 'ya'yansu, misali rashin jituwa ta tsakanin ma'aurata. Saboda haka malaman addinin Krista suka yi tunatarwa akan wata fadar da ke kunshe cikin littafin Bibil. Reverend Pastor Sani Nomau shine limamin majami'ar ARN Bukoki.
Muna cikin wani mugun zamani, shedan yana nan yana ta ruri. Nasi yace inji magana Allah, shedan yana ruri kamar zaki yana neman wanda zai cinye. To kuma wannan yana faruwa a cikin iyali. Idan iyali za su zauna lafiya, unguwa za ta zauna lafiya, gari zai zama lafiya, ƙasa za ta zama lafiya. Kenan duk matsalar duniya daga cikin iyali ne take hitowa. Da iyalai za su zama lafiya, da duniya ta zama lafiya.
Wannan zama dake matsayin wani taron ƙarawa juna sani ya gargadi mahalartansa su yi amfani da darussan da suka koya a aikace. Shika-shikan taron na cewa suna da ƙwarin gwiwar cimma wannan buri.
Sai mu ce godiya ga Ubangiji tunda cikin mataye duka da na ORN da muke da su cikin kashi 100 muna iya cewa kashi 80 sun yi amsa. Kuma sun doki koye su wannan da muhimmanci domin mun ga kuruza a su, mun ga tambayoyi da suka yi. Kuma mun yi addu'a tare Ubangiji ya ba mu iko ba sauraro kaɗai ba, amma mu zamanto mun koma cikin gidajenmu mu aikata abin da aka koya mana.
Shekaru sama da 20 kenan matan Krista na majami'in Anglika ke shirye irin wannan taro a ƙarƙashin kungiyar ORN wato Eglise Evangelique de la République du Niger da nufin sada zumunta da tunatar da junan su kyawawan ɗabi'un da ya kamata mabiya addinin Krista su tafiyar da rayuwarsu a kai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Barma da wannan rahoton, a kuma gaida Binta da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan jamhuriyar Kamaru muka nufa, inda za a ji ƙarin bayani kan kashe madugun ƴan awaren ɓangaren Ingilishi wanda ake kiransa Field Marshal da sojojin Kamaru suka yi a yankin na masu amfani da harshen Ingilishi a ƙasar ta Kamaru. Bashir Ladan gare ka.
Wani yunkuri ne na bataliya ta gaggawa a rundunar 'yan sandan Kamaru mai suna Bir a ranar Juma'a a mararrabar Kumba, wanda ya jawo hankalin mutane 1000 cikin 'yan mintuna kaɗan. Gawar jagoran 'yan aware da ake yi wa lakani da Field Marshal na cikin wata mota kafin a bayyana shi a bainin jama'a. An jima ana neman shi bisa laifin cin zarafi da ya yi wa sojoji, hukumomi da mazauna yankin Lebialem a jihar Kudu maso yamma. Bayan baiwa sojoji wahala na tsawon watanni, nasara ce wadda a cewar hukumomi ta nuna gagarumin sauyi a ma'auni na iko ga wannan makiyin da bai dace a bar shi a wannan yankin ba. Chambelin Tuondong, shugaban yankin Meme, ya ce tunda har kuka ga mun samu mun gama da wannan Field Marshal, kuma kun tabbatar ku sani cewa akwai sauran Nofiti da Tenkobo waɗanda kuma nan ba da jimawa ba zan iya tabbatar muku a matsayina na wakilin shugaban ƙasa da ministoci da kuma Prime Minister a nan sashin cewa dukkansu za a gama da su. Mazauna Lebialem suka ce sun samu kwanciyar hankali kuma za su iya komawa gidajensu bayan wahalar da suka sha a hannun Field Marshal. Mr. Peter, mazaunin Kumba, shi kuma ya ce
Field Marshal
muna gode wa Allah, wannan mutumin da aka kashe ya tsorata mu, ya tsoratar da mu sosai a nan. Wani lokacin dare-dare za ku je su sun fito suna ta harbe-harben bindiga a banza, don haka muna godiya ga sojojin Kamaru da suka taimaka har ya zama cewa wannan mutum an gama da shi. Amma mutuwar Field Marshal baya nufin ƙarshen rikici a yankin Ingilishin Kamaru. Suleiman Mohammed, manazarcin siyasa, ya ce mana mafita ɗaya ce ga wannan rikicin ba wai a kashe yaran nan ba, mafita ita ce a zauna a tattauna da su a teburi guda ɗaya. Amma mutuwar Field Marshal ba zai sauya al'amarin ba, domin kuwa yaran amba suna nan tafe har ila yau, don haka a samu a zauna a tattauna in ba haka ba za a yi ta kashe-kashe kuma ƴaƴan Kamaru za a kashe. Wannan rikicin an fara shi ne a shekarar 2016 zuwa yanzu shekaru 6 kenan. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Norway ta bayyana cewa wannan yaƙi na Anglophone na ɗaya daga cikin rikice-rikicen da aka yi watsi da su a duniya, ya aike da ƴan gudun hijira sama da 60,000 kan hanyar zuwa makwabciyar ƙasa Najeriya, tare da barin wasu fiye da 700,000 da suka rasa matsuguninsu. Muhammad Bashir Ladan, na muryar Amurka daga Yaoundé a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir daga Kamaru gane muka dosa inda mataimakin ministan tsaron kasar Kofi Aman Kwamanu yayi kira ga mutanen kasar da su bayar da gudunmawa wajen kare kasar daga yan ta'adda to sai dai a yayin da wasu yan kasar ke ganin kasar na samun tsaro wasu kuwa na ganin mai yuwa ma tuni yan ta'adda suka shiga kasar Hawwa Abdulkarim gare ki
Mataimakin ministan tsaro a Ghana Kofi Aman Kwameni ya bukaci jama'ar kasar Ghana su taimaka da karfin su wajen kawo karshen barazanar ta'addanci a kasar duk da cewar an yi tanadin hukumomin tsaro wanda zai fidda kasar daga barazanar ƴan ta'adda a fadar sa yake da wannan barazanar ta'addancin ba aikin hukuma kadai bane ya kamata ya zama aiki ne na jama'a baki daya ministan ya ci gaba da cewa muna yin duk abin da zamu iya dan ganin an kare lafiyar ƴan kasar Ghana kuma ya zuwa yanzu mun cimma burinmu akan dukkanin abubuwa da muka sanya a gaba ta fuskar tsaro da yaki da ta'addanci idan ta taso ko shin akwai barazanar ta'addanci a kasar ga dai abinda jama'ar kasar Ghana ke fadi
sunana Haulat Abdulrahman idan kika yi la'akari da yanda yanzu misali aka yi zancen fasa wato gidan yari da aka yi daga garin Abuja wanda kuma ana tunanin cewa da yawanci daga cikin wayannan prisonerin sun rutsu sun karo nan hanyar kasar Ghana to hakan yana daga cikin abin da ni ana wa mahangar nake ganin cewa abu ne mai wahalan gaske a ce mun yi safe a cikin harkar ta'adda
sunana Muhammad Bashir Ghana dai kasa ce mai matukar kwanciyar hankali da kuma walwala mutum zai iya tafiyar da lamarin sa ba tare da fargaban yan ta'adda ba to wannan ya kasance haka ne sabili da muna da sojoji da yan sanda da ke kula da lamarin tsaro yadda ya kamata kamata yayi kuma mu ba su goyin baya don su yi kin su yadda ya kamata
sunana Alhaji Amudan Mulki gaskiya batun terrorism da suke son kawo mana hari ya gana hankalin kowa ya tashi amma so far so good matakin gwamnati national security suna kokarin su mu ma sun suna muna bayani yadda ya kamata mu mu kare kanmu
murar Amurka ta tattauna da masanin harkokin tsaro a Ghana Malam Adib Sani inda ya bayyana cewa gaskiya an yi tanadi mai kyau dan yaki da ƴan ta'adda a kasar Ghana
to gaskiya dai government through state institutions among Ghana Armed Forces, Ghana Police Service, National Security, Immigration, and so many others, including civil society, suna kukari kware in making sure kamang terrorists basu samu su hate mo. But that notwithstanding, batun terrorism yanzu akwai tsoro kware because unprecedented kill yanzu suna attack more like we've never witnessed before. And in recent times, police da National Security sunga kamang wasu sun shigo na ba su san su wani ne wannan tsoro dai akwai shi amma ana aiki kwarai on the ground to ensure kaman ba su yi su attack mu amma dai kuma ya kamata ni da ki kowa ya support wannan process
Ghana dai har yanzu na fuskantar barazanar tsaro saboda abubuwan ta'addanci da suka faru na baya-bayan na kasashe dake makwabtaka da ita kamar kasar Togo Burkina Faso da Cote d'Ivoire Hawa Abdulkarim Yanfaniya sashen Hausar murya
A gaida kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a kodiyo shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ilimi garkwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulmin ku
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam na wannan mako sanin kuwa ne cewa kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta shafe kusan watanni 6 kenan tana yajin aiki na sai baba ta gani labarin da ya jefa dalibai har ma da iyaye cikin wani hali na damuwa watakila ma wannan damuwa ne yasa shugaban kasa Muhammadu Buhari nuna rashin jin dadin sa da wannan yajin aikin inda ya kira ga malaman wanda su hanzarta komawa bakin aiki. Tuni dai kungiyar ASU ta maida wa shugaban kasa Muhammadu Buhari martani inda take neman ya nemi karin haske daga ministan kwadugon kasar Chris Ingigi wanda ke shiga tsakani kungiyar da kuma gwamnati. To ko ya ɗan Najeriya ke kallon wannan dambarwa tsakanin gwamnati da kuma kalaman shugaban kasar a waje daya? Tambayar kenan da nayi wa Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya.
Mu yanda muke kallon wannan magana na shugaban kasa Muhammadu Buhari akan maganan cewa yan kungiyar ASU su koma bakin aiki, mu muna gani wani magana ne wanda yake an makara an baro shi da turani, domin in ka tsaya ka kalli tsawon watannin da aka kwashi ana wannan turka-turka amma ba a cimma matsaya ba, kuma har yanzu din ma ba wai an cimma matsaya bane na bukatunsu da suka fada, wanda kuma bukatun nan in ka duba ya shafi gyaran jami'o'in ne da kuma kayayyaki nagartattu wanda yake za a rika ilmantar da su kansu ɗaliban, domin sai ka ga ɗalibi ya fito daga jami'a amma kuma bai iya kare kwalin da aka bashi saboda rashin inda zai gudanar da aiki a aikace ba wanda yake an karanta ba, domin shi a karatun jami'a yana buƙatun in ka yi karatun kuma ka yi shi kuma aikace, amma duka in ka lura kaman jami'o'in namu waɗannan kayayyaki duka sun yi ƙaranci a yanzu, sannan kuma za ka ga aji guda kuma mutanen da ke ciki ma da kyarma shi kanshi ma malamin jami'an ma zai iya karantar da su. So saboda haka waɗansu abubuwa ne wanda yake ya kamata tuntuni tun lokacin da aka yi ta sa jami'an gwamnati su shiga tsakani da su kansu malaman jami'a ɗin, abin ya gagara. To shi ya kamata ya zauna da su, domin nan ne zai gane gaskiyan abin da yake faruwa da kuma yanda su kansu jami'o'in suke ciki, amma duka abin sai ya zama kawai ana ta alƙawura ne kawai amma babu kuma cikawa. So saboda haka mu anan muna kallon cewa magana ce ta zo a lokacin da ma bai kamata ta zo din ba saboda tsawon lokacin da aka ɗauka, sannan kuma ai yana bugun kirjin cewa ai shi ƴaƴan shi mata bai aurar da su sai sun yi digiri. So kaga wannan wani magana ne wanda yake bai ma kamata a matsayin shi na shugaba ya faɗa ba, saboda ya bar ƴaƴayen talakawa suna zaune a gidaje ba tare da samun ilimin da aka faɗa a kundin tsarin mulki gwamnati ta tabbatar da kowane ɗan ƙasa ya samu ilimi ba. So saboda haka anan wani abu ne wanda muke kallon ya kamata dai ya sake taku na abin da zai kawo mu ƙasar ci gaba da kuma ilmantar da ƴaƴayenmu na talakawa a jami'o'i da kuma kwalojoji, saboda wannan shine duk duniya tana takama da abin da ya shafi ilimi ne. To idan ku ya kasance ƴaƴayenmu za su yi ta zama a gida babu ilimin kullun ana sa lokaci, to tunaninsu yakan sanja, shi yasa yawan laifuffuka suka yi yawa.
To sai dai kuma a yanda ake neman kashe wutar rikicin yajin aikin malaman jami'o'in a Najeriya, su ma takwarorinsu na kasar Ghana sun shiga yajin aikin, kamar yadda za ku ji daga bakin wakilinmu na Ghana Idris Abdullah Abbas daga birnin Accra.
One, the insensitivity of government to grant the proposed 20% COLA senior staff cadre of public universities in Ghana.
Kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'in ilimi kenan, yayin da babban sakataren kungiyar Hector Awini a Champon yake sanar da yajin aiki da suka fara 13 ga watan Yulin 2022. Kungiyoyin da suka riga suka tsunduma cikin yajin aikin sun hada da gamayyar kungiyoyi hudu na malaman makarantu, wato kungiyar malaman makarantun Ghana da kungiyar malamai da suka kammala jami'a na ƙasa da kungiyar malamai da ma'aikatan harkar ilimi da kuma gamayyar masu kishin malaman makarantu na Ghana. Sun fara yajin aiki tun ranar 5 ga watan Yulin 2022. A ranar 12 ga watan Yuli aka gudanar da taro tsakanin masu ruwa da tsaki da jami'an gwamnati, amma aka tashi taron ba tare da matsaya ba. Baya ga dalilin alawar tsuntsa don rayuwa, malaman na korafin ƙara taɓarɓarewar matsalar ƙarancin abinci a manyan makarantun ƙasar. Duk da cewa shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi kira ga malaman makarantu da su janye yajin aikin da suke yi a jawabin barka da sallah da yawa al'ummar musulmai, kuma kira da hukumar kwadugo ta ƙasa ta yi ga ƙungiyoyin da su janye yajin aikin su, amma ya ci tara. Muryar Amurka ta nemi jin ra'ayin masana da masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Saliu Shaibu Sarauta ɗan jarida ne kuma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum.
game da yajin aiki da ma'aikata ke yi a nan kasar Ghana kunce kungiyoyin kwadago wanda wasu tuni suka yi ta huskan malumman makarantu wanda kuma suke barazanan yi nan gaba to abu ne da yake ya shafi kowa kuma is a legitimate concern but we ya ce haka domin duk wani abin da yake ya shafi hali na tattalin arziki halin rayuwa tsadan rayuwa to dole ne lalle-lalle al'umma su shiga cikin wani irin yanayi wanda ake ciki yanzu musamman ma ka duba ta hawan farashi na kaya
Mirago Jibril Abbas shi ma mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum.
Ni nawa ra'ayin dangane da wannan yajin aiki da ma'aikata na jami'oyin gwamnati suka shiga na wato neman gwamnati ta biya su allowance na kaso 20 a cikin 100 akan albashin su ina ganin wannan kira ne da ya dace lura da yanda yanayin tattalin arzikin kasar Ghana yake fuskantar koma baya da kuma tsadar rayuwa da yawa al'umma ka tutu. Akan haka ina ganin gwamnati ya kamata ta hanzarta wurin biyawa wayannan ma'aikata bukatunsu.
To mazauraro a nan shirin namu na wannan mako zai ja birki a madadin wakilan namu da kuma jami'a da ta ba da umarnin shirin Julie Leather Gresham naku baban Yajibir ke fatan a huta lafiya.
To a gaishe ka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sabonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe yace ware kuɗi naira na gogon naira har miliyan 400 domin yakar talauci a Najeriya a gaskiya wannan lamari almara ne kawai domin malam talaka da ke rayuwa hannu baka hannu ƙarya da wuya ya samu koda kwandala ne balle ya samu kuɗin da zai yanke masa talauci wasu tsiraru ne kawai za su yi ka cika tashi da kuɗin sakon Hamidu Kalalabuwa a jihar Jifa yace ina jajantawa al'umar garin Jajeri na kasar Gudun Maria bisa ibtila'in da suka samu na ruwan sama Allah ya sa ya zama alkhairi kuma waɗanda suka samu rauni Allah ya ba su sauki sakon Haruna Muhammad Katsina yace jam'iyyar PDC ina taya ki murna bisa ga nasarar da kika samu na lashe zaben gwamna a jihar Osun da fatan zaki ci gaba da samun nasara a duk zabukan da za a yi nan gaba Sakon Almadu Admo Baga yace ina kira ga al'umar karamar hukumar Kukawa da kuma garin Baga da mu tashi tsaye wajen yin katin zabe dan ganin mun zabi wanda ya dace Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Malika Miruwa Road Kintuwa yace ku bani dama in yi kira ga Hajiya Sadiya Umar Faruk da Tayima ƴan ƙasa bayani akan yadda ake biyan kuɗin tallafin nan na gwamnatin Najeriya wato RRR ganin mutane da dama sun cike kuma an fara biya amma da gutsun-gutsun ake biyan kuɗin kuma me ye dalilin yin hakan da fatan wannan koki namu zai kai gare ta to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku
to a gaishe ki da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice
Takaice dai a yau Litinin shugaban fannin manufofin harkokin waje na tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗi cewa yana fatan za a cimma yarjejeniya a wannan makon domin kasar Russia ta bude tashoshin jiragen ruwa na Ukraine a Odessa da sauran wurare ganin yadda rayukan dubban mutane suka dogara kan wannan yarjejeniyar yayin da ake fuskantar karancin abinci a kasashe da dama da yake magana da manema labarai a Brussels Borrell ya ce dole ne Russia ta bari a fitar da hatsi daga Ukraine zuwa kasashen waje in ba haka ba kasashen duniya za su ce Russia na amfani da abinci a matsayin makami ba tare da la'akari da rayuwar jama'a ba Ghana ta sanar da bullar cutar Marburg a karon farko Marburg cuta ce mai saurin kamuwa da shiga jini mai saurin yaduwa wadda take daga cikin iyali daya da cutar Ebola alamomin Marburg sun hada da gudawa zazzabi tashin zuciya da amai Hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da sakamakon gwaji da aka dauka daga wasu mutane biyu da ba su da dangantaka daga yankin Ashanti dake kudancin Ghana da suka mutu tun daga lokacin Hu farko ta ce tana sa ido kan mutane fiye da 90 da suka yi hulɗa da mutanen biyu.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na yanzu. Sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Idan kuma Allah ya kai mu a shirin mu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Yaro wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lewis Station wacce ita kuma ta hada, da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Chang, ni Ibrahim.